الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani danki ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 8 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 11 ga watan uku shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Assalamu alaikum. Yana halitta da wanda yake cikin adashi da hannun shi cikin ya amshi karar adashi.
Wai misali, uwar adashi wanda yake tattaro kuɗi a haɗa a ba ɗaya daga cikin jama'a wanda suka kulla ita wannan mu'amala, to idan ya kasance shi ma yana ciki, wai yana iya amsar karan adashi? Kwarai da gaske, saboda ita adashi wata mu'amala ce ta taimakekeniya, wanda kuma bashi ne jama'a suke tattarawa a ba ɗaya daga cikinsu, bayan wani ɗan lokaci halo a tattara a ba wani har a kai lokacin da za a biya kowa. To shi wanda ya jibinci tattara waɗannan kuɗaɗe ba laifi ba ne ba ya yanka wani abu cewa kaza za a ba, wanda shi ne ake kira a Hausa karan adashi, wanda dai shi ne dai mas'ul, shi aka sani shi ne zai tattaro wannan kuɗaɗe. In ma kuɗaɗe sun markaye, shi ne dai zai san yadda zai yi biya jama'a kuɗinsu. Don haka cewa sai an ba shi kaza wannan ba laifi ba ne ba. Ladan ɗawainiyar shi ne, ladan wahalar shi ce ta ajiya da yake da tattaro waɗannan kuɗaɗe. In kuma ya ce baya buƙatar komai, yana buƙatar lada abun Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan tattara kuɗi da sadar da su ga masu su, wannan kuma ba laifi, yana da lada abun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ko da yana ciki ba laifi ba ne bai karɓi kuɗin wannan karan adashi. Na'am. Kamar wasu irin kayan? Su kayayyaki da ake cikawa ɗakin amarya, abinda ya shafi gado da matsala da tarkaci na cikin gida, kujeru da tukwane da komai, kayan girki dai da sauransu, wannan duka abu ne wanda yake kan shi mai gida. Gane ko? shi kawai iya abin da yake a shari'ance. Idan ka ga mace kana so, zaka biya sadaki, wanda wannan sadaki rukuni ne daga cikin rukunin aure. Wannan baliz da ake yi wannan al'ada ce, in ma baka yi ba, in ta zo gidanka tilas kai ne zaka yi. Kai zaka ciyar da ita, ka shayar da ita, ka tufatar da ita, ka nema mata mazauni. Kamar yadda ka nema mata mazauni, to dole kaya wanda mazauni yake bukata, kayan shimfiɗa da kayan tarkace na cikin gida, duka wannan abu ne wanda yake kan ango. Al'adar mu ne anan aka ɗauke wannan kaya, aka ɗora su ba a mahallin da suke, ya zamanto uwayen ɗiya su suke ta wahala akan haka. Su za su yi gado, su yi matala, su yi kujeru, su ne tukwane, su ne kwanuka, komai tarkace na gida su ne. Bayan haka har ma wai sai an shirya wata gara ta musamman. Wasu har sai ka samu wai har shi angon sai an yi masa kaya na sawa, shi ma sai an yi mishi wani wata baliz tashi ta daban. Shi yasa lamarin yake wahala, uwayen ƴaƴa mata hankalinsu yake tashi. Da zaran an ce diyarsu ta samu miji, to shi kenan hankali ya tashi. A gaskiya wannan al'ada ce wadda take kuma ta kawo cikas game da haraka ta auratayya a cikin yanayin mu'amala. Shi yasa da yawa zaka ga ƴan mata sun kai lokacin aure alhali uwayen basu da halin aurar da su, wannan abin sai yasa basu damu ba, basu kula ba, sai a ringa wannan. Shi ko wannan duka kayayyaki ne akan ango, shine zai sa kaya, komai na gida shine zai kawo shi. To sai ka zo in ka biya sadaki, kai ji kake ka gama komai kamar kayi wata gwaninta. Wanda sadakin naka yin aka tattara shi gaba ɗaya shi ne wuce bai sayi matala ɗaya. Bai sayi matala ɗaya, sadakin jika ɗari ne, matalakin da suke kawowa ku tafi jika ɗari. Don haka dai abu ne wanda ya kamata a tsaya a sauƙaƙa shi, komai a daidaita shi. Duk wani wanda yake da haƙƙi ya san ga ya abin da yake kan shi na haƙƙi, kuma kar a yi abin da za a ba kai wahala. Bakin iya abin da za ka iya yi na ɗawainiyar cikin gida ka yi. Su uwaye kar ku dora ma kanku abin da Allah bai dora muku ba. Iya abin da yake kanku kawai ku shirya amarya ku kai masa shi ne, amma komai shi zai nema. Sai ka daga muryarka. Wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kan kabarinta ya yi mata sallah, wannan dan ya nuna ma jama'a darajar wato mai hidimar masallaci. Shi yasa manzon Allah ya ce ku nuna mun kabarinta, aka nuna masa, manzon Allah ya je ya yi mata sallah. Dan ba kowanne daga cikin sahabbai wanda ya mutu manzon Allah ba a gaya masa ba, manzon Allah daga baya ya je, ita kadai manzon Allah ya je ya yi mata, dan ya nuna cewa mai hidimar masallaci yana da matsayi, yana da daraja, yana da ɗaukaka abun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda su sahabban da suka kai ta cikin dare suka binne, shi ne kamar yadda marwacin yake cewa waka annahum haqqaru amraha, kace kamar sun wulakanta lamarinta, suna ganin cewa matsayinta bai kai ba sai an tabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma dalili ne wanda yake nuna cewa wato wanda aka binne shi ba tare da an yi masa sallah za a iya zuwa kan kabarinsa a yi masa. Haka wanda aka binne shi an yi masa sallah, kamar wanda yake ya kamata a ce lalle ya halarci wannan jana'izar, to bai samu ba ya halarta, to ba laifi yana iya zuwa kan kabarin yin sallah. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu Badi'il Khalq, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato na farkon halittar halittu. Mun tsaya ƙarshen wato hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yake faɗa, yake cewa hadisin Sa'id ibn Jubair, Allah ya ji kansa, yake cewa na faɗa ga Abdullahi dan Abbas, nace masa haddathana Ubayy ibn Ka'ab, Ubayy dan Ka'ab ya bani labarin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa inna Musa, lalle Musa ɗan Imran, amincin Allah ya tabbata a kansa, ƙala li fatahu, ya faɗa ga almajirinsa shine Yusha ibn Nun, lokacin da suke cikin wani bulaguro wanda yake na neman ilimi, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana wannan kissa a can cikin suratul Kahf, wanda wata rana annabi Musa alaihi salam ya tsaya a cikin jama'ar sabanu Isra'il, yana fadakarwa, aka yi masa tambaya, aka ce Musa, shin a doron kasar nan a yau akwai wani wanda ya fi ka ilimi? Annabi Musa alaihi salam aka tambaye shi, wane ne ya fi kowa ilimi a yau a doron kasar nan? Annabi Musa sai ya ce ana, ya ce ni ne. Wannan kuma ya ba da wannan amsa a kan rinjayen zatansa, saboda shi a iya saninsa bai san wani wanda yake da ilimi a wannan lokaci sama da shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya masa rarrauka, sababin yi masa rarrauka da bai mai da ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala sai ya turo masa saƙon cewa muna da wani bawa namu, ina da wani bawa nawa, kai Musa wannan bawa nawa ya fi ka ilimi. Annabi Musa alaihi salam ya roki Ubangijin sai ya ce, ya Ubangiji na, a ina wannan bawa na ka yake? Ubangiji ta'ala ya ce masa, yana mahadar teku guda biyu, huwa bi majma'il bahrai. Annabi Musa ya ce, ya Ubangiji na, yaya za a yi in haɗu da wannan bawa naka domin in fa'idanci abin da ke gunsa na ilimi? Ubangiji ta'ala ya nuna masa hanya, ya nuna masa alamar da in ya rashe ta to anan wannan bawa yake, anan ne zai same shi. Lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya kama kifi ya saka shi cikin angara, ma'ana wani kwando, wanda shine matsayin guzurin na annabi Musa alaihi salam, ya ja almajirinsa shine Yusha ibn Nun, shi ma annabin Allah ne. Suka yi ta tafiya, to sun je sun yada zango gindin wani fandutsi sun huta, sun tashi sun yi gaba, annabi Musa alaihi salam sai ya faɗa ga shi almajirin nasa, ya ce atina gada ana, zo mana da abincinmu, laƙad laƙina min safarina haza nasaba, tabbas mun haɗu da gajiya da wahala a wannan bulaguren namu. A lokacin nan almajirin nasa sai yake bashi amsa, ya ce a ra'aita iza awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut, wama an sanihu illa shaytanu an azkura. Yace ba ni labari lokacin da muka taru jiki zuwa wannan fandusi. Yace fa inni nasitu huta, yace nan na manta kifin, lalle ni na manta kifin ana. Yace amma wama an sanihu illa shaytanu an azkura, ba wanda ya mantar da ni tunawa da wannan kifi face shaytani. Don haka wannan gaba ita ce mahallu shahid, sababin shigowa da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babu, cewa ɗan adam shaytani shi yake gadar masa mantuwa ya mantar da kai wani abu. Wanda a taƙaice dai, ita mantuwa halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, a haƙiƙa Allah shi yake mantar da bawa. To amma saboda ladabi, duk wani abu wanda yake na aibi da tawaya ba a danganta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta fuskar ladabi. An gane ko? Domin Ubangiji ta'ala shi ne mahaliccin komai, shi ne mahaliccin alkhairi, shi ne mahaliccin sharri. Amma ya halicci sharri ba don tsantsar sharri ba, face domin wata hikima ta shi. Shi yasa in ka manta abu to ta fuskar ladabi, sai ka ce shaidan ya mantar da ni, ba za ka ce ba Allah ya mantar da ni. Don haka ya ce wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura, ba wanda ya mantar da ni tunawa da wannan kifi face shaidani. Sai yace laqad laqina, an gane ko? Sai yace walam yajid Musa nasaba, annabi Musa alaihi salam wato bi jibo wata wahala da gajiya hatta jawazal makana allazi amara Allah bihi, har sai da aka kai lokacin da ya ƙetare gunda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi. Inda a ce ya tsaya iya inda Allah ya tsida shi, to wannan gajiya da wahala da bai shi ta ba. To shine muka yi bayanin cewa duk abin da bawa zai ga ya zame masa tsanani da wahala a kansa, to ya wuce makadi da rawa, ya wuce matsayin da aka tsida shi. Amma inda zaka tsaya iya inda Allah ya tsida ka, to babu wata wahala da gajiya da zaka haduwa da ita ko wani tsanani. Inda za ka ɗaukan ma kanka ibada daidai da yadda shari'a ta shar'anta, to ba yadda za a yi mutum ya kosa ya gajiya, har ma ya haɗu da wata wahala da gajiya. Za mu tashi hadisi na gaba. Hadisi na gaba shi ne hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya ƙara musu yadda. Na faɗa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yushiru ila al-mashriq. Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuni zuwa gabas. Fa kana sai manzon Allah yace ha kuji innal fitnata ha guna, manzo Allah ya ce fitina ta nan za ta gullo. Shi lafazin ha wato harafi ne wanda yake na tambihi, falkarwa. An gane ku? Kamar yadda Allah yake faɗa ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila, ko kuma ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli, ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Wani shine kamar a ce falki kaji a Hausa, kamar wane kaji, shine ma'ana ha. Shine yace ha manzon Allah yace kuji, ma'ana ku saurara. Sai yace innal fitnata ha huna, lalle fitina manzon Allah yace ta nan za ta kullo. Shine yake nuni zuwa gabas magudan rana, ma'ana bangaren wajen Khurasan, ta inda wato Dajjal zai kullo a ƙarshen duniya da zage-zagen sa Yahudawan Asbahan 70,000 suna biye da shi. Ta can gabas zai kullo. Gane ko yankin Khurasan. Shine yace innal fitnata hahuna. Maza Allah yace lalle fitina wato tanan za ta kullo. Innal fitnata hahuna. Fitina tanan za ta kullo. Sai yace min haisu yadlu qarnu shaytan. Ta inda kafan shaytani zai kullo shine Dajjal. Da haka shi wannan gabas cike take da fitina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna. An gane ku? Saboda duk wasu masharranta Yahudu can suka yi sansani kuma ta can wato jagoran zai kullo wanda suke jira shine Dajjal. Alayhi azbillah. Dan haka wuri ne wanda yake baya rabuwa da fitina, baya rabuwa da rikici. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni kafin ya bar duniya yayi nuni cewa fitina tanan za ta bullo. To wannan duka shimfuda ce kafin shi babban shaydanin nasu kafin shaydanin ya bullo shine Dajjal. Allah ya kare mu. Dan haka dai a takaice wannan hadisi Malam ya shigo da shi domin tabbatar mana da wata sifa daga cikin sifofin Iblis shine fitina, shine jagora akan duk wata fitina da ka sani, shine jagora. Sannan hadisi na gaba, hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa idhas tajna halailu aw kana junhul layli, manzo Allah yace idan dare ya duhunta, shine ma'ana idhas tajnahal layl, idan dare ya duhunta, aw kana junhul layl, ko kuma cai idan duhun dare ya kasance, manzo Allah yace fa kufu sibyanakum, ku kame kankanan yaranku. Shi duhun dare ta wani lokaci yake farawa shine magariba. An gane ko? Ma'ana idan duhun dare ya tunkaro, manzon Allah ya ce ku kame kankanan yaranku. Kowane yaro a kame shi a sanya shi cikin gida a zaunar da shi. Fa inna shayatina tantashiru hina idhin, manzon Allah ya ce domin a wannan lokaci shaydanu sukan wasu. An gane ko? A lokacin nan suke watsuwa, da zaran an ce magariba ta yi, to su ho lokacin watsuwarsa kuma ya yi. To wannan ita ce jumla ta adiliya, sababin abin da ya sa manzon Allah ya ce idan duhun dare ya goshin shi, ma'ana ya tunkaro, manzon Allah ya ce ku kame kankanan yaranku, kar ku bar su suna kai kawo suna wani wasanni, su fita nan su yi nan su yi nan, manzon Allah ya ce ku zaunar da su, ku kame su. Shi yasa wannan abu idan ka tsaya ka kalla sai ka yi tsammanin cewa al'ada ce. So da yawa abubuwa da dama wanda kake tsammanin al'ada ne, bayan lokaci sai ka ga abu ne wanda yake da asali a addini. Da yawa za ka ji ana faɗa a bakkyau yara suna fita da magariba, haka za ka ji ana faɗa. In magariba ta yi yara sai a ce maza ku zo gida kar ku fita. A da haka ake faɗa, amma saɓani a irin yau yadda kasancewar gaya ilimin ya yaɗu cikin jama'a, amma aiki da shi ya yi karanci. Don haka yara ƙanƙana, in dai magariba ta yi, to iya abin da ake buƙata a shar'ance a kame su a sa su cikin gida, kar a bar su suna ya wuce ya wuce. Manzo Allah ya ce domin shaydanu a wannan lokaci sukan watsu. So da yawa a irin wannan lokaci, wal iyazu billahi, wani yaro yake haduwa da rashin lafiya ta shafar shaydanu. Sai ya ce fa idza zahaba sa'atu min al-isha, in wato wata tsir sa'a ta game da wannan isha, ma'ana shine duhun dare, domin asalin al-isha shi ma duhun dare ne, ma'ana idan sa'a ta dan tafi, manzo Allah ya ce fa kalluhum, in yaso ku bar su. Gane ku? bar su ku kyale su kenan in kenan duhun ya dan tafiya dan tafi kamar misali zuwa kusan lokacin isha a wannan lokaci kuma sai a bar su kenan in dai magariba ta tinkaro kenan sai a kame su kenan in magariba ta dan tafi duhun dare ya dan fara kamar misali lokacin sallar isha ya fara shiga to a wannan lokaci kuma sai a bar su shine yake fa kallo ku kyale su ku rabu da su sai yace wa aglik babaka manzo Allah yace ka kulle kofar gidanka wazkur ismallahi kuma ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka rufe gida zaka sanya kuba zaka sanya dan kwado kace bismillah kaga anan maganar mutun yace a kawai ne gida a bude ma in na bar shi kwana ba komai bane ba a wannan ka bar abin da yake sunna in dare yayi ka kulle gidanka kuma in zaka kulle gidan kai bismillah domin duk gidan da aka kulle shi da bismillah shaytani yayi kadan ya bude wannan gida ya shiga amma idan ka rufe gida ba kai bismillah ba to shaytanu sun samu gunkunci kamar yadda yake cikin wani hadisi shaytani yakan samu mafaka a duk gidan da ba a ambaci sunan Allah ba a lokacin da za a kulle to ne yake samun gunkunci shine annabi manzo Allah yace wa aglik babaka ka kulle kofar gidanka wazkur ismallahi ka ambaci sunan Allah in kofar gida zaka rufe ka ce bismillahi in kofar daki zaka rufe ka ce bismillahi manzo Allah yace wa adifi misbahaka kuma ka buce fitilarka wazkur ismallahi ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka kashe fitila ka ce bismillahi wanda fitilar su ta wancan lokaci a ci balbalci an gane ko a ci balbal wani dan kasko ne wanda ake cikawa da mai sannan sai a tuka auduga sai a zira ta a cikin wannan maikin dan bakin na can saman audugar sai a kunna masa wuta ita wannan auduga ita take tsuntso man gane ko tana tsuntso man ita kuma wannan auduga kenan wuta tana ci wannan ita ce fitilar su wanda suke in mai yayi kasa hallo sai a zo a ƙara durawa wanda da aka samu ci gaba ne ai aka yi fitilar kwai wadda ake kiranta fitilar ruwa ita wadda ake sa mata kananzir ita ma dai yanzu ta zama tarihi to abun me ke banta ba ga wancan fitila ko da fitila ce ta lantarki zaka kashe kai bismillah kuma wannan yana nuna mana kasancewar lalle kamar yadda masana suke faɗa cewa kwanci a cikin haske yana hana gangan jiki ya huta so da yawa mutum in yayi in ya kwanta wanda yawa mutane mutum da yawa zaka samu baya iya barci in dai a cikin haske saboda baya iya samun nutsuwa wani ko ba ruwan shi to amma galibi kwanci a cikin haske kwakwalwa ba ta hutawa shi yasa ai dare Allah ya sanya shi matsayin sutura ne kuma lokaci ne wanda yake na hutu shi yasa ake buƙatar kashe fitila ba laifi bane in ka kashe kalimsa wata fitila can wanda suke fitila ta bacci musamman ma in ya kasance daki da yara saboda sau da yawa yaro yakan dan zabura a cikin dare kafin a tantance ya tashi ya je ko ya karu da wani abu to shi yasa wani bin ake barin kenan wata il fitila ko kuma in so samu ne kenan wata il fitila wanda mutum zai iya kunna ta shine yace wa adifi misbahaka manzon Allah yace ka buce fitilarka ma'ana ka kashe fitila wazkur ismallahi ka ambaci sunan ubangijinka lokacin da zaka kashe fitilar ka ce bismillah wa auki siqa'aka manzo Allah yace kuma ka daure bakin salkarka an gane ko lafazin siqa ita ce salka wanda ake dura ruwa a cikin ta jam'in ta shine askiya, wanda ita salka dabba, in aka fide dabba ake zari fatar, to idan aka zari wannan fatar sai ai mata madai a daure dukkan wasu gefan, sai ya zamanto kuma sai a bar gefe guda shine kamar inda ake bulbulo ruwa, wanda wannan shine makayin su na ajiyar ruwa a irin wancan lokaci. To shine anan manzo Allah ya ce wa auki siqa'aka, lafazin auki an ciro shi ne daga alwika. Idan aka ce alwika shine madaurin baki, wanda ake daure bakin bahu ko bakin salka da abin da yake kama da haka, shine cewa auki siqa'aka, ma'ana ka daure bakin salkarka. To dan haka shi ma dai bai kebanta ba da salka. Makayin da muke amfani da su a yau, misali randa ko wani gudu da abin da yake kama da haka, baya dacewa mutun ya bar su a gude. An gane ko? Abin da yake sunna karife, wanda jumla ta alili a illar ta sa muzala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yace domin a cikin shekara akwai wani dare, wanda a cikin wannan dare wani bala'i da musiba yana sauka, ba zai taba wucewa da wani makayi wanda yake a gude face wannan bala'i da musiba sai ya sauka a cike shi. Duk abin da yake a gude wanda ba a wannan kinshi ba, to yakan sauka a cike shi. Hadisi ne sahihi, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a daure bakin salka, kuma in za a daure bakin manzo Allah yace ayi bismillah. Yace kuma wa khammir ina'aka, manzon Allah yace ka zicce makayinka. Idan aka ce ina shine makayi, kamar kwano ko ta ƙurya ko duk abin da yake kama da haka, shine ake cewa ƙurya. An gane ko? Domin ita ce makayin mutane anan a wancan lokaci, amma duk wani makayin ya shiga ƙarƙashin ina, shine yace wa khammir, ma'ana ka rufe ina aka, wato makayinka. Lafazin khamir an ciro shi ne daga al-khamr. Idan aka ce al-khamr shine as-satru wa taghdiya, rufe abu da lullube shi, shine ake kira al-khamr. Dan haka ita kanta giya ai ba a ce mata ba giya illa domin tana rufe hankali ta lullube shi. Dan haka marufin kai da mace take rufe kanta ake kiran shi da khimar. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, shi ne anan ya ce wa khammir ina'aka, manzon Allah ya ce ka rufe makayinka, duk wasu kwanuka a rufe su. Wasu kurismallahi, manzon Allah ya ce ka ambaci sunan Ubangijinka lokacin da za ka rufe ta, sa ka ce bismillah. Sai ya ce walau ta'arruda alaihi shay'an, kai in babu marufin da zaka rufe kwanon, manzo Allah ya ce koda wani dan abu ne, wani kara ne, sai ka gitta shi akan kwanon ka dora shi. An gane? In ma babu marufin da zaka rufe, ka samu koda wani kara ne haka sai ka dora shi, in zaka dora karan ka ce bismillah. A takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu, wato shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala game da dukkan wani lamari da zamu yi, duk abin da bawa zai yi to an sunnanta masa ya ambaci sunan Ubangiji, kamar yadda wannan abubuwa ne sun wuce a lissafa. Zala sallallahu alaihi wasallama yace kai kaza, yace amma in zaka yi ka ambaci sunan Ubangiji. A shahida anan wannan hadisi da yace fa kuffu sibyanakum fa inna shayatina tantashiru hina idhin, ma'ana idza kana junhul layl, idan goshin dare ma'ana duhun sa ya kasance, ma'ana magarba tayi, manzon Allah yace ku kame kankanan yaranku, illa domin shaydanu a wannan lokaci suke wasuwa. Aga wannan yana nuna mana yana daga cikin sifa ta shaydani, shaydanu lokacin wasuwar su, lokacin da suke kai kawo su idan dare ya tinkaro. An gane ku? Sabani ga ƴaƴan Adam, ƴaƴan Adam lokacin wasuwar su idan gari ya waye, amma su shaydanu su ko in dare ya tinkaro to lokacin wasuwar su. Dan haka duk wani kai kawon su da duk wata ta'asa da suke shukawa, to galibi a cikin dare shaydanu suke shukata. sannan hadisi na gaba hadisin Safiya bintu Huyai Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu'takiba tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi fa ataituhu azuruhu laylan nakan je masa na ziyarce shi a cikin dare saboda shi mai itikafi haramun ne ya fita daga gunda yake da yake itikafi in ba domin wata darura ta dan adam abinda yake ban makawa maganar kana itikafi kace bari in je gida in ziyarci iyali na in je in gano su kana fita itikafi a baci sai dai su iyalin su kawo maka ziyara kamar yadda anan Safiya bintu Huyai Allah ya kara mata yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake itikafi ita take tasowa ta zo ta kawo masa ziyara wanda kuma gidanta yafi gidan kowace mata nisa daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ita tana zauna a cikin gida na Usama ibn Zaid to shine tace fa ataituhu azuruhu laylan nakan zo masa na kawo masa ziyara a cikin dare fa haddathtuhu nayi masa hira idan mun gama sun makuntu sannan sai na tashi fan kadautu sai in juya zuwa gida faqama ma'iya liyaqalibani sai manzon Allah ya tashi tare da ni domin ya dan rako ni an gane ko manzon Allah sai ya tashi sai ya dan rako ta amma rakiyar da yake mata nan bakin wajen masallaci manzon Allah yake fito da ita wanda wannan gaba tana nuna mana halacci mai itikafi yana iya yin hira ba laifi bane ba in har hirar ta kama amma kar jama'a su maida wato masallaci dandali na hira so da yawa masu itikafi a yau idan suka hadu wanda hira ba abinda suke da yawa kuma ba komai kai haka illa jahiltar wannan ibada da suke kaga mutun ya saki kan wayaye ta hira kamar ma ba itikafi bane kai da ka kebanci domin ganawa da ubangijinka akan wata ibada ta musamman yankewa ne fa kai ga duk wasu lamura na duniya ka watsar da su ka koma zuwa ga ubangijinka shine anan kenan in har wata hira ta kama ba laifi bane kamar yadda anan ita Safiya Allah ya kara mata yadda idan ta kai masa ziyara ta kan yi masa hira bayan an gama sannan kuma ta tashi ta juyo manzo Allah sai ya tashi sai ya rakota wa kana sakanuha fi dari Usama ibn Zaid gidanta yana can mazauninta yana gidan wato Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda to manzon Allah ya rako ta suna dan tsiye a gefe fa marra rajulani min al-ansar sai wasu mazaji biyu daga cikin mutanen Madina suka wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da wata mata suna tsiye falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallama asra'a lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye sai suka ringa gaggawa gani ko suka ringa sub suna tafiya da gaugawa suna bin rabin katanga fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da su ala bisilikuma manzo Allah yace ku bi asannu ku yi asannu gani ko ala bisilikuma ma'ana ku bi asannu gaugawar ne kuke sai yace inna ha safiyatu bintu huyai wannan mata da kuke gani ina tsaye da ita ba kowa bace mata ta ce Safiya bintu huyai domin tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci wannan gaggawa da suke kenan fama suke su fake manzo Allah sai yace subhanallah faqala sai suka fada sai suka ce subhanallahi ya rasulullah suka ce mamaki ya manzon Allah an gane ko mamaki wai su in ba su kyautata masa zato to wa za su kyautata ma zato shine suka ce subhanallah mamaki ya manzon Allah fara sai manzon Allah ya ce a inna shaytana lalle shi shaytani yajri min al-insani yana gudana game da dan adam ko ina shiga yake majirar dami yadda jini yake gudana a jikin dan adam haka shaytani ba inda baya shiga manzon Allah yace wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikum su'an aw qala shay'an manzon Allah yace tsoro na tsoro ni ina jin tsoron shaytani ya jefa wani mummunan al'amari a cikin zukatan ku shine tuhuma ku ce kun ga manzon Allah da wata mata a cikin dare a tsaye kana kumar wai cince au shay'an ko kuma wani abu ya jefa wani abu a cikin zukatan ku shine ma'ana tuhuma ku dinga cewa kun ga manzon Allah da wata mata a tsaye ku munana masa zato in ku kuka munana zato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun halaka dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya ƙara tabbatar mana yana daga cikin sifa ta shaytani ko ina shiga yake yadda ka san jini yana gudana a jikin dan adam ba inda bai yi ratsa to haka shaytani kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu duk lokacin da ka samu kanka a inda za a iya tuhumar ka idan wani ya ganka to yi kokari ka tsaida shi kai masa bayani an gane ku abu kaza ya zo da ni wuri kaza dan kar yayi gaba ma yace a ya ga wani a wuri kaza an gane ku kai masa bayani ko misali mutun ya ganka da wata mata kai ba mai aure ba sai ka ce in ka gane ya ganka sai ka tsaya sai ka ce masa wannan da kake gani ga matsayin ta kanwata ce ko yata ce ko kuma kanwar mahaifiya ta ce ko kuma ka dai yi masa bayani bayanin da zai gamsu da shi dan kar yayi gaba ya tuhunce ka misali wani ya danne ma kudin ka an buga ka rasa inda zaka haɗu da shi sai aka ce maka ai yana mashaya sai ka lallaba ka je dan ka cirke shi sai wani ya ganka anan sai ka ce a kaji abin da yazo da shi yasa wannan hadisi malamai suka ce duk inda za a iya munana maka zato a tuhunce ka idan wani ya ganka to yi kokari kai masa bayani kakka kyale shi in kai masa wannan bayani ka kubutar da kanka shi ma ka kubutar da shi kenan game da muna na zato da zai yi maka shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yaga suna sauri suna famar su fake manzo Allah yake ala rizqikuma kubu asannu kubu a hankalinku saurin me kuke manzo Allah sai yace innaha Safiyatu bintu Huyay wannan mata da kuke gani manzo Allah yace Safiya ce bintu Huyay kai suka ce subhanallah mamaki ya rasulullah su anan suna famar wai kansu ne suke nema ma uzuri in har ban kyautata ma zato wa zamu kyautata ma zato manzo Allah yace inna shaytana yajri min al-insani majrad dami yace domin shaytani yana gudana game da dan adam yadda jini yake gudanawa ana ko ina shiga yake manzo Allah yace wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikum su'an ina jin tsoron ya jefa wani mummunan lamari a cikin zukatan ku shine ku tuhunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce kun ganshi da wata mata a tsaye a cikin dare hadisi na gaba hadisin Sulaiman ibn Surad Allah ya kara masa yadda yake fada kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci na kasance ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani yace wasu mazaje guda biyu suna zagin juna an gane ku suna zagin juna suna fada ma junan su bakakken maganganu fa ahaduhuma marra wajhuhu dai daga cikin su fuskar sa tayi jajjawur saboda fushi wantafakat audajuhu jijiyoyin sa na wuya wato sun kumbura lafazin audaj jam'i ne na wadj. Idan aka ce wadjun ita ce wannan jijiya ta wuya wadda take tashi ta kumbura idan mutum yayi fushi, shine yace wantafakat audaju, waɗannan jijiyoyin sa na wuya sun kumbura. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗa yace inni la a'lamu kalimatan, manzon Allah yace wallahi yace lalle ni na sani wata kalima, law qalaha da wannan mai fushin ya faɗi wannan kalima, manzon Allah yace zahaba anhu ma yajidu, da duk abin da yake ji abin da ya motsa a zuciyarsa na fushin manzon Allah yace da ya gushe ya bar shi. Kalima ce dai manzon Allah yace ni na santa, inda ya faɗi wannan kalima manzon Allah yace da wannan fushin da yake ji gaba ɗaya ya gushe. Law qala a'udhu billahi minash shaytani, da ya ce a'udhu billahi minash shaytani, manzon Allah yace zahaba anhu ma yi, duk abin da yake ji na fushin manzon Allah yace da ya gushe ya bar shi. Faqalu lahu, jama'a sai suka faɗa ma shi wannan fusataccen, suka ce masa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ta'awwaz billahi minash shaytan, suka ce manzo Allah ya ce ka nemi tsari da Allah game da shaytani, ce a'udhu billahi minash shaytan. Faqala sai ya faɗa yace wa hada biya junun, taban hankali gare ni zan ce a'udhu billahi minash shaytan. To anan su shiryar da shi ne, tunda manzo Allah ya ce ni na san kalmar da inda ya faɗa da wannan fushi ya gushe ya bar shi. To su kuma tunda sun ji manzo Allah ya faɗa, sai suka je suka ce masa manzo Allah ya ce ka nemi tsari da Allah game da shaytani, shine sai yake tambaya yace wa harbiya junun, tabun hankali gare ni hauka gare ni. Dan haka wannan a takaice hadisin yana nuna mana ashe shi fushi ba kowa yake motsa shi a zuciyar dan adam, face shaytani aiki ne na shaytani, yana daga cikin sifa ta shaytani sanya bawaye fushi. Dan haka kuma wannan hadisi kamar yadda a wani hadisi yana fada a manzala sallallahu alaihi wasallam yake fada wani garo shine shi fushi, shaytani yake rura wannan garo shi a zuciyar dan adam, shi yasa zaka ga idanun mai fushi sun yi jajjawur, jijiyoyin wuya sun kumbura sun tashi, kaga mutum ya koma mahaukaci, sai in ya dawo cikin hayyacin sa ya ga ashe shi duk abin da yayi kawai ba na masu hankali bane idan mutum ya biya ma fushi. To shi yasa shi fushi yana da magani a shar'anci, yana daga cikin maganin fushi, kamar yadda hadisi ne sahihi idan mutum yana tsaye fushi to ya zauna. An gane ko? Mutum ya zauna, in a zauna ne mutum ya yi fushi ya samu wuri ya kwanta. Kuma yana daga cikin maganin fushi shine mutum ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim. An gane ko? Kayi kokari kayi isti'aza da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma yana daga cikin abin da yake magance fushi shine ambaton Allah. In ka ji ka fusata to ka lazumci ambaton Allah, wannan ambaton Allah sai ya sa zuciyarka ta samu nutsuwa, kamar yadda Allah ya faɗa allazina amanu wa tatma'innu quluhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innu qulub. Sannan yana daga cikin maganin fushi wurin da aka fusata ka to kai kokari ka bar wurin, shi yasa ake kokarin a janye mutum ya bar wurin, in ka bar wurin kenan ka manta da wani. To waɗannan lalle a takaice su ne maganin fushi kamar yadda ya zo a shar'ance, shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na san kalima, inda ya faɗi wannan kalima manzo Allah yace da duk abin da yake ji na fushin manzo Allah yace da ya gushe ya bar shi. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna ahadakum idza ata ahlahu, manzo Allah ya ce da a ce ɗayan ku lokacin da zai je ma iyalinsa da sunan kusanta qala yace allahumma jannibni shaytana ya allah ka nisanta mini shaytani wa jannibi shaytana ma razaqtani ka nisanta shaytani game da abinda kake nihin azurta ni nada za allah yace fa in kana bainahuma waladun in har allah ya kaddara samun da tsakanin su a sababin wannan saduwa za allah yace lam yadurru shaytan shaytani ba zai cutar da wannan da da izinin Allah walam yusallat alaihi kuma ba za a saka shaytani akan wannan yaro a bashi dama akan batar da wannan yaro gane ku wannan wata garkuwa ce da kariya game da shaytani wato ga ƴaƴan mu'mini in dai mahaifa sun yi isti'aza an gane ku mahaifi yayi wannan addu'a lokacin da zai kusanci iyalansa ubangiji ta'ala zai kare wannan da in har Allah ya kaddara samun da to Allah zai kare wannan da game da shaytani shine yace lam yadurru shaytan shaytani ba zai cutar da shi walam yusallat alaihi kuma ba za a ba shaytani dama akan shi an gane ko ba za a sallata shaytani a ba shi dama akan batar da wannan yaro wanda wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na samun ƴaƴa nagari a sha'ana wannan a sharwanan a musulunci hanya ta tarbiyya kenan Hausawa suka ce tun ranar gini ranar zane kenan tun daga nan ita ce hanya mataki na farko ko kuma tun kafin aure ma aure shine hanya ta farko ta samun ƴaƴa nagari tun farko matar da mutum zai aura har a kai irin wannan lokaci Malam na faɗa al'amash wato ya rawaito wannan hadisi daga Salim shi kuma daga Kurai shi kuma daga Abdullahi dan Abbas kwatancin wannan hadisi kamar yadda shi Shu'ba ibn al-Hajjaj ya rawaito sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu salla salatan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata salla faqala sai yake fada ngani ko ya sallaci wata salla daga cikin salloli biyar kenan faqala sai yace inna shaytana aradali lalle shaytani ne ya bujuro mun ina cikin wannan salla tawa fashadda alayya yaqta'u as-salata alayya ya kawo mun dauki famar da yake kawai ya yanke mun sallah ya bata mun sallah kaje fa manzon Allah yana cikin sallah shi shaytani ya kawo dauki shine yace fa shadda alayya ya kawo dauki ya kaba us-salata alayya nihin shi kawai ya yanke mun sallah ya bata mun manzon Allah ya ringa fama da shi yace fa amkanani Allahu minhu yace ubangiji na ya bani dama akan shi na damke shi wanda manzo Allah ya so ma ya daure shi a jikin gimshike daga cikin gimshikan masallaci inda Allah ya bashi damar daure shi manzo Allah ya ce da sai an waye gari kowa a cikin ku sai ya gan shi gashi a daure fa zakarahu wato sai ambata wannan hadisi dai har zuwa karshen sa hadisi ne mai tsawo malam ya dan takaita shi anan a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin sifar shaytani diyyara inda mutun yake ciki na ibada na aiki na alkhairi to fama yake ka maka cika sai bata maka fama yake sai ya bata maka to wannan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ringa famar sai ya yanke masa sallar sai ya bata masa amma Allah ya bashi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu galaba akan shi sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza nudiya bis salati idan aka yi kiran sallah adbara shaytanu wa lahu turad shaytani yakan juya baya da gudu wa lahu turad wato yana sakin iska idan aka ce turad iska wadda take fita da ƙara haka shaytani yake idan aka yi kiran sallah sai juya baya ya bada baya da gudu yana sakin iska fa idza kubiya idan aka gama kiran sallah aka bada kuma sai ya gabato ya dawo fa idza suwiba biha idan aka fita da ikamar sallah aka fara ta da ikamar sallah adbara hallo sai ya juya baya da gudu fa idza qudiya idan aka gama ta da ikama aka bada kuma sai ya dawo hatta ya khatira baina al-insani wa qalbihi sai ya kai yana sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi an gane ku wannan nutsuwa a cikin sallah sai ya sha makance tsakanin ka da ita kawai sai ya saka cikin wani wasiwasi wani dawa na tunani fa ya kulu sai ya ringa fada maka uzukur kaza wa kaza tuna abu kaza tuna abu kaza haka zai yi taraya maka abinda ka ma jima da banka da shi sai ya ringa tunatar da kai ka tuna abu kaza ka tuna abu kaza kawai shi famar shi dai kar ka samu nutsuwa ya bata ma sallar ya tauye maka da in ma bai bata ta gaba daya to ya tauye maka da shine wani yazo gun al-Imam Abu Hanifa yace masa algata malam wallahi nayi ajiya a gona ta a daji nayi ajiya nayi rami na binne kudade na amma na rasa ina na binne wannan kudi Allah ya ce masa inda tambaya ta addini kai dai sai in baka amsa yana ce yace a shi kawai a bashi abinda zai je shi ajiya ce ya rasa ina ya aje ta al-Imam Abu Hanifa yace masa to je ka in dare yayi kai arwalla kai ta nafila har safe in an wayi gari ka zo ka bani labari da dare yana yi ya je kawai ya arwalla da ya fara sallah a raka'a ta farko shaidani ya zo ya tunatar da shi cewa wuri kaza idan ka je ka auna daga nan wuri kaza zuwa kaza kaga ajiya ya yanke sallah ya je yana tunawa ya je ya samu kudin shi to dan haka shi kawai famar shi in dai a ce ibada kake to a yanzu take yanke ya zo ya ta jefa maka wani wasiwasi ya sa maka kasala da kyau ya yi tunatar da kai abu kaza abu kaza abinda kwata kwata ka jima rabanka da shi zai ta tunatar da kai ta bujuro maka da abubuwa shi yasa duk wani abu da mutun ya manta to yana shiga sallah sai kaga mutun yana tuna abu kaza wanda ka manta to shine anan shine sai yake tufayi kudu sai ya ce masa uzukur kaza wa kaza tuna abu kaza da kaza manzo Allah yace hatta la yadri a falasan salla am arba har sai ya kai mutun ya kasa ganewa shin wai raka'a uku ce ko hudu ya rikita ka kwata kwata ka rasa cewa a raka'a ta nawa kake uku ce kai yanzu ko kuma ta hudu ce kake fa in lam yadri in har mai sallah ya kai bai san ba salasan salla am arba'an shin raka'a uku ce yayi ko hudu ce manzo Allah yace sajjada sajjada tayi sahwi sai yayi sujjada sujjada ta raukannuwa kenan in ya kai kana kokonto ni raka'a uku ce ko hudu ce to sai ka dauke ta a uku domin ukun shine kake da yake sai ka zo da ta hudu in ka zo da ta hudun in ka salamce kuma sai ka yi sujjada ta raukannuwa ita ce sujjada baki an gane ko wannan ita ce ka'ida duk lokacin da mutum yake kokonto raka'a ta biyu ce nake ko ta uku ce sai ka dauke ta a matsayin ta biyu ta biyun kana da yakini ta uku ita ce kake da kokonto ko kuma raka'a ta uku ce nake ciki ko ta hudu ce sai ka dauke ta a matsayin ta uku ka zo da ta hudun sannan in ka salamce kai sujjada in sallah ta riga ta cika an gane ko in daman bata cika ba wannan sujjada da kai ya kasance kenan targiman ne da shaytan kaskanta shaytani ne domin an umarce shi da cewa yayi sujjada yaki kai ga ka kai in kuma ya zamanto ta biyar ce kenan wannan sujjada da kai kuma ta zama ita ce al'uwar wannan kenan ta biyar kenan wanda ta zama kari ce sannan hadisi na gaba hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu bani adama dukkan wato ƴaƴan adam gaba daya manzo Allah yace ya dukuna shaytanu fi jambaihi shaytani yakan suki hakurkuran shi ma'ana a takaice duk dan adam duk dan da yazo duniya shaytani yana masa cakurkudu gane ko shine abba'an fisjam ma'ana sai ma mutun cakulkulu haka bi isba aihi da ya tsotsin shi yake ma mutun haka shine yula da a lokacin da ake haihuwar dan yana zawwa duniya shaytani sai ya masa cakulkulu mutun ya zabura gairar Isa ibn Maryam amma banda Isa dan Maryam zahaba yad'un shaytani yayi fawo ya tafi yana famar yama annabi Isa alaihi salam cakulkulo faqa'ana fil hijabi wato sai a jikin wato ita ce mahaifa rigar mahaifa an gane ko yana famara yi masa shi kuma ba a rigaye ba aka hudda wannan kin mahaifar sai a jikin mahaifa shine ma'anar al hijab ko kuma zanan da ake tare yaro ma'ana in yazo duniya ake tare Allah bai bashi ikon da ya dafa wato hakarkarin annabi Isa alaihi salam wanda wannan wata daraja ce ga annabi Isa alaihi salam shi kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana cewa shaytani bai masa cakulkulu lokacin da aka haife shi amma duk dan da yazo duniya shaytani ya masa wanda wannan ma sifa ce daga cikin sifofin shaytani sharri da mugunta shine aikin shi sannan hadisi na gaba hadisin Alkama wato Ibn Waqqas yake fada qadimtu Shama yace na isa birnin Sham fa qalu sai suka fada suke ce mun Abu Darda ga Abu Darda an gane ko Abu Darda qala sai ya fada sai yace afikum allazi ajarahu Allahu minash shaytani ala lisani nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam jama'a tambayar ku nake a cikin ku akwai wanda Allah ya kare shi game da shaytani akan halishin annabin sa sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam mutumin da manzon Allah ya bada shaidar cewa Allah ya sanya shamaki da garkuwa tsakanin shi da shaytani ma'ana Allah ya kare shi game da shaytani shu'uba a riwayarsa daga Mugira wa qala sai yace allazi ajarahu Allahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam yani Ammar shine Ammar ibn Yasir gani ko Ammar ibn Yasir shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada amsar cewa Allah ya bashi tsaro da kariya game da shaytani shi Alkama tambaya ce ke lokacin da ya zo birnin Sham sai suka ce masa ga Abu Darda shi kuma sai yace a tambayar da yake wanda Allah ya ba shi kariya da tsaro game da shaytani akan halshen manzon sa ma'ana wanda manzon Allah ya faɗa cewa Allah ya kare shi game da shaytani wane ne kenan shine Ammar ibn Yasir shine yake tambaya game da shi wanda wannan wata daraja ce wanda Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda yake da ita yake banta da ita daga cikin sahabbai azan Allah shine ya bada wannan shaida a kansa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك